To, barkan ku da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka na wannan lasari a kan mitoci 22-25 daga nan Washington DC. Masu jimu a jihohin Niger kuma suna yi jimu ne kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da Faraya da Sarauniya da Lalol da Raniya a birnin Kwani. Masu kwamfuta kuma a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Juma'a Aliki muku marhaba lalle a shirinmu na wannan lasari a wannan rana ta Asabar. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke anan ga kanin labari ya fara da su.
Wata kungiyar 'yan tawayen kasar Syria ta ce ta kwace birnin Manbij daga kan da ke kan iyakar kasar da Turkiya daga hannun 'yan kungiyar ISIS. A nan Amurka kuma ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce an kashe wani sanannen shugaban kungiyar ISIS mai suna Hafiz Saeed Khan a kasar Afghanistan. Yanzu haka kuma jami'an kasar Thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda 11 da suka kashe mutane 4.
To bayan kun gama jin labaran duniya za mu shiga kasashen Kamaru da Najeriya da jihohin Niger. Kamaru za mu fara mu ji wani sabon tashin hankalin da ke fama da shi a can.
Da koyi aiki a gaban mu sosai, so ba yau bane kawai wannan nan aiki yake faruwa a nan birnin tarayya na kasar Kamaru wato yau da kenan.
Muna cikin fargaba inda muke domin a cikin satin nan an tsintigawa wajejin 8.
A jihar Niger Najeriya kuma hukumomi ne ake wa kiran gaggawa.
Muna so hukuma don Allah su dauki mataki a wannan abubuwan da yake faruwa. Abu kadan ashe an kashe mutum, abu kadan ashe an kashe mutum.
To za ku ji abin da ya jiyo wannan kiran. Sannan muna kuma da rahoto kan asarar rayuka da dukiya da ruwan sama ya jiyo a jihohin Niger. Bayan wannan kuma akwai shirin amsoshin tambayoyinku, amma duka wannan sai bayan kun gama jin labarai fa.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labarin mai karantawa Jummai Ali. Wani mai magana da yawun kungiyar 'yan tawayen kasar Syria ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a kungiyarsa ta kwace birnin Manbij da ke kan iyakar kasar da Turkiya daga hannun 'yan kungiyar ISIS. Kungiyar da ake cewa SDF a takaice ta faɗa wa kamfanin dillancin labarin Reuters cewa dakarunta sun mamaye birnin bayan da 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS na ƙarshe suka arce daga birnin. Wannan kungiya da ke samun goyon bayan Amurka ta kufitar da farar hula 2,000 da 'yan kungiyar ISIS ɗin suke ta amfani da su a zaman kariya. Sharfan Darwish na kungiyar SDF ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin Reuters cewa yanzu haka birnin yana hannunsu. A can ƙasar Libya kuma sojoji da suke da alaƙa da gwamnatin ƙasar suna samun galaba sosai a kokarin da suke na fatattakar 'yan kungiyar ISIS. Akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar ISIS da suke wasu unguwannin birnin Sirte. To amma a jiya Juma'a jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka ce birnin na Sirte sannan kan hankali yana kubicewa daga hannun 'yan ISIS. Ta ranar 1 ga wannan wata na Agusta, Amurka ta kai hare-hare 42 da jiragen saman yaƙi a zaman wani ɓangare na wani shirin murƙushe 'yan ISIS da talakawa suna Operation Odyssey Lightning. A nan Amurka kuma ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce wani harin jirgin saman yaƙi ya kashe wani sanannen shugaban kungiyar ISIS mai suna Hafiz Saeed Khan a ƙasar Afghanistan. Jiya Juma'a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce a ranar 26 ga watan Yuli aka kai harin a gundumar Achin da ke lardin Nangarhar, kuma harin ya yi sanadin mutuwar Hafiz Saeed Khan. A wata sanarwar da ya gabatar muƙaddashin sakataren yaɗa labaru Gordon Trowbridge ya ce an san cewa Hafiz Khan yana da hannu a hare-haren da ake kaiwa sojojin Amurka da sojojin ƙawance, kuma take-taken ƙungiyarsa ta razana 'yan ƙasar Afghanistan musamman a lardin Nangarhar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ƙungiyar ISIS kan yi amfani da lardin Nangarhar wajen horaswa da tara makamai da kuma iko da bututun mai domin tabbatar mayakanta suna samun mai. Mr. Trowbridge ya ce mutuwar Hafiz Khan ya kasara ayyukan kungiyar ISIS a Afghanistan da kuma yankin. Yanzu haka jami'an ƙasar Thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda 11 da suka kashe mutane 4 da raunin wasu mutane da dama a biranen kasar da ke da farin jinin yan yawon bude ido a daren Alhamis da kuma safiyar Juma'a. Yan sanda sun ce ba su zaton wata kungiya ko kuma kungiyoyin yan yakin sa kan kasa da kasa ne suke da alhakin kai hare-haren. Maimakon haka sun bayyana hare-haren a zaman aikin kokarin dagula al'amura a kasar, kila wata kungiya a cikin kasar wadda take da wata manufa ta siyasa ce ta kai hare-haren. Wasu jami'ai sun daura wa wata kungiyar musulmi ta yan tawaye a kudancin kasar laifin kai hare-haren. To amma kungiyar bata fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren ba. An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar Thailand Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa, ranar da ake hutu, kuma an kai ɗaya daga cikin hare-haren a garin Hun Hua Hin, wani garin da ke gabar teku inda sarki da sarauniya suke da gida. Tun juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2014, rundunar soja ke jan ragaman mulkin kasar. Rundunar tana daukan kanta a zaman mai kare martabar gidan sarautar kasar. A makon jiya, yan kasar suka amince da wani daftarin tsarin mulkin kasar da rundunar sojan kasar ta tsara a zaben jin ra'ayi da aka yi. Masu la'anar zaben sun ce sojoji ba su yi adalci ba, domin sun hana jama'a yin yakin neman zabe akan wannan batu kafin a yi zaben. Ita dai rundunar soja ta kwace mulki ne akan cewa tana son ta daidaita al'amura a kasar, bayan an yi makonni ana zanga-zangar kin jinin manufofin tsohuwar Prime Minister kasar Yingluck Shinawatra. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Pakistan sun ce ma'aikacin jirgin sama mai saukar angulu da ya yi saukar gaggawa a farkon wannan watan a kasar Afghanistan, waɗanda suka kama su sun sako su kuma sun koma gida lafiya. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gabatar a yau Asabar na faɗin cewa ma'aikatan jirgin saman gwamnatin Punjab da ya ɓace a Afghanistan a ranar 4 ga watan Agustan wannan shekara an gano su, kuma yau suka isa birnin Islamabad. A farkon wannan wata, hukumomi suka ce 'yan Taliban ne ke tsare da mutanen. Jirgin sama mai saukar angulu kirar kasar Rasha, samfurin MI-17, ya tashi ne daga birnin Peshawar na kasar Pakistan a kan hanyarsa ta zuwa jamhuriyar Uzbekistan. To, amma ya samu matsalar da ya tilasta masa yin saukar gaggawa a kan iyakar Afghanistan. Mazauna ƙauyen da ke kusa sun ce nan da nan jirgin ya kama wuta bayan da ya sauka, kuma dukkan mazan da suke cikin jirgin sun tsira kafin wasu maza ɗauke da makamai waɗanda ba san ko su wane ne ba suka kama su kuma suka yi awon gaba da su. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya sa gwamnan jihar Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka John Bell Edwards ayyana dokar ta ɓaci a jihar. Jami'ai sun ce an zakulo gawawwakin mutane biyu daga cikin ambaliyar ruwa a Louisiana da ke kudu maso gabashin Amurka ciki har da birnin New Orleans.
To, labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To, yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma kamar yadda muka ce za mu fara ne daga kasar Kamaru, inda kwanakin nan ake ta tsuntuga wakin matan da ake kashewa.
A unguwan Kolbison da ke babban birnin kasar jamhuriyar Kamaruya Wunde, an samu waɗansu gawawwaki na mata guda 8 wanda aka kashe su kuma aka cire musu waɗansu sassa daga jikinsu. Wani lamari da ya jefa al'umman cikin ɗumaucewa. Wani mazaunin unguwan na Kolbison ya ce, kwanakin nan idan ina yawo a kan titina ina haɗuwa da gawawwaki, amma angon ba wani tsaro mai inganci. Sojojin jandarmomi na birnin Yawunde sun ce fa za su yi ƙoƙari matuƙa gaya su ga cewa sun gano waɗanda suke aikata wannan aika-aika. Inspector Malaba ya ci gaba da cewa,
da kawai aiki a gaban mu sosai, so ba yau ba ne kawai wannan wato munana aiki yake faruwa a nan wato birnin tarayya na kasar Kamaru wato Yawunde kenan. Shi yasa wato gwamna wannan jihar ya kira mu taro ya ce gwamna mu zama mu tattauna akan wannan matsala, saboda mutane anguwan sun tsoro sosai, saboda ya kamata wato a duba wannan al'amari saboda ba yake faruwa ba mutane da dama suna shirye da mai wuya mutane a tsoro yanzu akan nan tun ma bai zai iya fita gidan sa wasu lokuta ba saboda yara ma yanzu ga magana makaranta nan da lokaci kadan yara su kuma makaranta to ka gani abu ne wanda ya kamata mu
Na haɗu da wata mace wanda na min saka yi sunanta kuma mun tattauna da ita kan wan halin da suke ciki a unguwar ta su
muna cikin fargaba inda muke domin a cikin satin nan ma an tsinci gawan mata mafi yawancin waɗanda ake kafi kashi a mata ne an tsinci gawa wajejin 8 kai yanzu kan ba ai babu nisan kiwo daga mu har ƴaƴan mu kowa dai yamma yayi kowa na gidan shi
wannan lamari na tsaro dai a ƙasar jamhuriyar kamaru yana daukan wani yanayi na rashin tabbas ko cikin daren jiya ma sai da ƴan kungiyar boko haram suka halaka mutane 5 a garin gamboru can jahan arewa mai nisa muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru
kone kone cikin ƙasa ta da tanzo mare ƙasa Duwan nan bai da kyau an yi hasarar dukiya wani guhar rayuwa jama'a na yi tambaya ku banna ga da an kai ku wa an kai ba
to a gaishe ka awwal yanzu kuma sai mu je ta kasar Kamaru sai mu je wato Najeriya a Mina inda aka tashi tsaye wajen ilmantar da mutane kan muhimmancin su taimaka a samun ingantaccen tsaro ko me je dauka wannan matakin
wannan mataki dai ya zo ne bayan tashin hankalin da aka yi a tsakanin sojojin Najeriya da ƴan kabilar Gwari a karamar hukumar Boso da ya halaka sojoji 12 tare da fararen hula da dama A can masarautar Kagarama babban taro ne aka gudanar a tsakanin dagattai da masu unguwannin yankin domin lura da yanayin shiga da fitar baki a wannan yanki. Kamar yadda dagacin ta gina Alhaji Alhassan Isa ke cewa
Hakimin ya tabbatar mana in an yi bako mai anguwa ya samu bako ya zo ya gama dagaci. A ji kuma ina ya fito me kuma ke tahi da shi domin mu samu zaman lafiya.
Daya daga cikin masu unguwannin yankin dai Alhaji Bello Muhammad Meruwa ya ce suna hada hannu da jami'an tsaro akan yanayin zirga-zirgar jama'a.
Muna bakin kokarin mu tare da jami'an tsaro. So duk abin da zai taso ko abin da muka gani da wasu alamomi ba za mu dauke shi da sauki ba muka dauke shi ne domin mu muna ba gwamnati hadin kai 100%.
Kungiyar makiyaya ta miyati Allah a Najeriya dai ta ce ta yi Allah wadai da samun wannan tashin hankali. Alhaji Husaini Bosu shine mataimakin shugaban kungiyar miyati Allah a Najeriya.
Muna tirda abin da ya faru na kace sojoji da ainihin kace fararen hula. Wannan ba mu yi farin ciki da abin da ya faru ba. Kuma muna kira ga matasan mu da membobin mu kowa ya nisanta kansa da duk abin da zai kawo fitina a kasar nan.
Shugaban kungiyar miyati Allah a jihar Niger Hardo Adamu Kaduna ya jaddada bukatar daukar mataki.
Muna so hukuma don Allah su dauki mataki a wannan abubuwan da yake faruwa. Abu kadan ashe an kashe mutum, abu kadan ashe an kashe mutum. Haka wannan abun bakin shi ne
hukumomin ba da agaji da ke kai dauki a duk lokacin da aka samu bullar wata matsala. Sun ce sun yi maraba da matakin shugabannin na fadakar da jama'a a daidai wannan lokaci. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger.
A gaskiya wannan kalubale babban abu ne shi yasa nace maka mun yi maraba da wannan taro kuma ya kamata sauran hakimai da masu anguwanni da masarautun gargajiya su sa himma a kira irin wannan taruruka ko ina
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta kafa babban kwamitin bincike akan abin da ya faru na kisan sojojin da fararar hula a yankin na karamar hukumar Boso Domin tabbatar da gano gaskiyar lamarin ta yadda za a magance aukuwar irin shi a nan gaba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sau a gaishe ka Mustapha yanzu kuma sai Niger inda hukumomi ke ta kokarin suka yi tallafi ga wanda ruwan sama ya yi barna.
Majalisar ministocin kasar ta Niger ce ta ba da sanarwar kwaruwar wannan al'amari a ƙarshen zamanta na baya-bayan nan. Sanarwar gwamnatin ta ce ruwan saman da ke sauka a wannan lokaci da ayyukan damana suka kankama ya haddasa barna a daukacin yankunan kasar, inda aka samu asarar rayuka mutane 14, yayin da wasu 46,296 suka yi asarar matsagunansu. Sai dai gwamnatin bata yi wani karin haske ba dangane da abubuwan da suka wakana daga wannan jiha zuwa waccan. Gwamnatin ta ce ta ware ton 326 na cimaka domin tallafawa waɗannan mutane, haka kuma tuni hukumomin na Nijar da haɗin gwiwar masu hannu da shuni suka aike da wasu ɗimbin kayayyakin buƙatun ɗan adam zuwa sassan da abin ya faru. A nasu ɓangare, ƙungiyoyin agaji na cikin gida sun soma kiraye-kiraye don ganin gwamnati ta ɗauki matakan kiyaye ɓullar cututtuka a wuraren da ambaliyar ta yi tsanani.
Sunana Malam Kabiru Isa, shugaba ne na ONG Aid or Development a la Population Diminuée au Catastrophe Naturelle. Abin da muke kira musamman daga gwamnati ta gaugauta da gauga waɗannan mutane a samu musu mahallai, a samu musu wuraren zama, domin haɗuwar wannan abu na ruwa shike kawo haddasa wasu cututtuka, kawo wata kwalara, kuma sai ka ci kuma haro masasar cizon saboda ta samu, musamman akwai yara ƙanana da mata masu shukuna. Kenan ya kamata a ɗauki matakin ne na gaugawa domin a tsaya da irin waɗannan abubuwa, kamin a tabbatar da abin da za a yi da wani taimako za a kama waɗannan al'umma da sun ka cikin wannan ƙunci na rayuwa da mugun halin da suke cikin shi.
Ƙungiyoyin agajin na cikin gida sun gargaɗi hukumomi da ma ɗaukacin al'umma akan buƙatar dagewa domin tabbatar da isar tallafin da aka samar zuwa hannuwan waɗanda aka yi domin su.
Duk gari wanda ya kamata a zo a ba wannan abin, ya kamata a ɗauki ekip ta tele. A cikin tele a ga wakilan gari su shaida daga abin da an ga kawo musu, kuma mutum nawa za su amfani da wannan abin. Kamar misali, in akwai wani ƙauye wanda ya ce ƙauyen nan an ce akwai mutum 20 ko 30, ya kamata akwai shugaban garin, akwai mai garin garin ya yi magana a tele a kafofin yaɗa labaru wanda duk duniya za ta gani, ya ce lalle su garinsu sun tabbata sun shaida ga wani taimako wanda an ga ba su na buhu 20 ne, kuma wannan buhu 20 ga mutane za su amfani da shi. To idan duk ba haka an kai ba, to har abada adalci ba zai taɓa tabbata ba, tunda duk yadda za a yi a ba mutane sai sun yi neman su karkata da akala. Wannan kaɗai za a yi a ga cewa wannan abu ya sauya.
Dama tun a watannin da suka gabata, masana suka yi gargaɗin yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa a ƙasashen yankin Sahel a saboda dalilai masu nasaba da canjin yanayi. Kuma tun a watan Yunin da ya gabata, wannan hasashe ya fara tabbata a zahiri a jamhuriyar Nijar, lamarin da ya haifar da asarar dubban dabbobi a yankin Agadez. Kafin daga bisani matsalar ambaliyar ta bazu zuwa sauran sassan kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Suleiman. To jama'a, kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, inda muke karfe 11:18 na safe. Ga Ibrahim Kalmusi Garba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Usman Ahmad Kano da Awal Ingilan Geographer da Umar Suleiman da kuma waɗanda suka yi tambaya a baya game da tarihin garin Toro da ke ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi, da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambayoyin su Sa'idu Abdullahi da Maturu da Awal Ingilan Geographer ɗin da kuma Bala Muhammad Damban, masu son sanin tarihin babbar ganuwar nan ta China. To bari mu fara da ansar tambayar su Usman Ahmad Kano da Awal Ingilan Geographer da Umar Suleiman, masu son sanin tarihin garin Toro da jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya da kuma alakarsa da garin Fita Toro na ƙasar Senegal. Idan masu tambayar na saurare, to an dace ga wani masanin tarihin masarautar Toro kuma ɗan masarautar, wato Katuka Hassan, da ansar ku.
To jama'a, assalamu alaikum. Filanin da suke sarautar Ardo Toro tun daga shekara ta kamar 1814 har zuwa yau, zuriyar wani Bafilatani ne da ake ce masa Sambu Ada. To shi Sambu Ada Bafilatanin ƙasar Bagarmi ne, wato ƙasar Chad. Ya zo yankin ƙasar Toro kamar shekarar wato hijirana da 1770. Ya zauna a Chile, arewa da garin Tilden Fulani. To yana daga cikin zuriyar Fulanin Bagarmi da ake kira Toro ɗe, waɗanda su kuma suka kaurato daga yankin kasar Gobir kamar shekarar kaman 1400 wato miladiya. Suka zauna a gabar kogin Lagon a garkashin shugaban su Ardutira. A Gobir ana kiran su Torobe wato Torankawa. Su Torobe din nan sun je kasar Gobir daga fita Torone na Senegambia. Wato abin da yasa ake kira ma wurin Senegambia wato da fita Toron da ta ɗebi wani bangare na Senegal ta ɗebi wani bangare kuma na Gambia. To zuriyar wani malami ne da ake kira Modibo Abubakar da ƴaƴansa guda biyu Ibrahim da Sama'ila. Modibo Abubakar ya shiga shi ne wato ya shiga mun ji aurar Fulani farko daga fita Toro kamar hijira na da 900 miladiya misali. To zuriyar Ibrahim malamai ne wato su ne zuriyar Shehu Usman dan Hodiyo. Su kuma zuriyar Sama'ila makiyaya ne. Su ne zuriyar su kamar su Ardutira da aka ambata a baya din nan. To kamar shekara ta kamar 1820 sarkin musulmi Muhammadu Bello ya tuna da waɗannan ƴan uwansa da suke ƙasar Bagarmi. Ya baya Muhammad Al-Amin wato waɗanda filanin suke ce masa Ahibulo wato ya bashi tutar jihadi a Bagarmi. To har daga baya su waɗannan filani suka kafa garin Kalfu a shekara ta 1840. To a nan kuma Toro shi kuma Sambu Ada wato anan yake kasar Toro ɗansa Muhammad Oho ɗan shi Sambu Ada din ya je wurin Shehu Usman ɗan Hodiyo a Digil kamar shekara ta 1886. Wato da ya dawo ya koma nan yankin kasar Toro kuma sai ya fara wa'azin jaddada addinin musulunci. To yana cike da Fulani Guma da waɗansu arzanan arzan kurfi to sun suka harbe shi a garin wa'azi. Shi ya bar ƴaƴa guda biyu Umaru da Aliyu. To a lokacin sarkin Bauchi Malam Yakubu ɗan Daɗi ya ɗauki waɗannan yara guda biyu wato Umaru da Aliyu suka girma a wurinsa. To daga baya ya haɗa shi Aliyu ɗin da ɗansa Ibrahimu yawa suka je wajen sarkin Musulmi Muhammadu Bello a Sokoto suka yi ɗalibta. To su duka biyu ɗin nan Umaru da Aliyu sun yi sarautar Ardutoro. To zuriyansu ne kuma suke yi har yanzu. To an sami a cikin zuriyansu na an sami wato Ardutoro kamar guda goma sha hudu. To su kuma ana kiransu da wannan suna Torankawa.
Watakila waɗanda suka yi tambayoyin nan ba mamaki akwai waɗanda za su so su san shin akwai alaka tsakanin Ukubat da Torankawa ɗin nan da wasu kan ci akwai?
Wato Ukubatan Nafi'u ko? Wato Ukubatan Nafi'u wato lokacin da headquarter wato musulunci take Damascus a ƙasar Sham. To an aiko da an tura shi shi Ukubatan Nafi'u yayi aikin jihadi a Afirka ta Arewa da ake kira Maghreb. Ka fahimta? To a cikin wannan aiki ya je fita Toro. To shi da aka ce ya auri ƴar sarkin fita Toro da ake kira Bajjo Mangu. To suka haifi ƴaƴa guda hudu. Ko Wuya, Duti, Nas da Roroba. Ka gane? Su ƴaƴan Bajjo Mangu ɗin nan da Sidi Ugba su suka fara magana da harshen Fillanci. Wato sarkin Musulmi Muhammadu Bello a littafin sa Infaqul Baisuri ya kawo wannan. Ya ba da bayanin wannan.
To shin daga cikin ƴaƴan Ibn Ukubat akwai waɗanda suka gangaro Najeriya zuwa Toro?
Waɗanda za a ce sun gangaro Najeriya kam ai kaga su wato misali su ne waɗancan
da ka lissafa a baya.
Misali wato zuriyar Modibo Abubakar ɗin nan. Zuriyar Modibo Abubakar ɗin nan waɗanda suka taso daga fita Toro kaman ka ce hijira na 900 ka gane? Su ne a cikinsu dai waɗanda suka shiga ƙasar Gobir. Ka gane?
To suna da alaƙa da shi Ibn Ukubat.
Kwarai ma da gaske.
Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da Awal Ingilan Geographer da Bala Muhammad Damban game da babbar ganuwar nan ta China, wadda masanin tarihi nan da ke Arewa House Dr. Salisu Bala ke ansawa.
Ganuwar nan tana da amfani sosai ga kasar China. A wannan sansani ne aka kafa barukokin sojoji da tashoshi irin na ma'aikatan tsaro na wannan kasa a wannan lokaci. Sannan kuma an fidda hanya a jikin wannan ganuwa ta yadda duk garin da kake so ka isa ba sai ka shigo cikin kasar Sin ba, zaka iya bin gefen wannan ganuwa ko a mashin ko kekena fa keken dawaki wanda yake daukar jama'a yana kai su wurare da dama. To wannan ganuwa ta yi amfani wurin zirga-zirgar jama'a daga wannan wuri zuwa wancan wuri, daga wannan wuri zuwa wancan wuri. To duk waɗannan sun faru ne a zamanin baya na tarihin kasar wato China. Kamar yadda muka ambata a farko, wannan ganuwa ba wa'an gina ta ne a lokaci guda ba. Akwai garuruwa masarautu da suka gina ganuwoyinsu wanda da suna cin gashin kansu ne, kamar masarautar Qin, kamar masarautar Wei, kamar masarautar Zhao, da Qi, da Yan, da Zhongshan. Duk waɗannan masarautu gaba ɗaya daga baya sun dawo karkashin wani emperor lokacin da ya kame waɗannan garuruwa. A lokacin ne aka fasa wasu tsofaffin ganuwoyin, aka haɗe wasu, sannan kuma aka gina sabuwa wanda ta haɗe su gaba ɗaya. Ta dunkula garin China gaba ɗaya ya zo mu zaman to a karkashin wani emperor da ake kira Qin Shi Huang, wanda shi ne emperor na farko a wannan ƙasa. Wannan ya faru shekara 206 zuwa shekara 220 kafin haihuwar Annabi Isa. Kaga shekarun suna da dimbin yawa matuƙa. Saboda kamar yadda ganuwa take da amfani a ƙasar Hausa, kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria, duk suna da ganuwa. Haka ma kamar ƙasar Jama'a da ke kudancin Kaduna ita ma tana da ganuwa, asalin tsohon garin. To manufofin guda ɗaya ne samar da tsoro da kuma tabbatar da kuɗin shiga don tallafar tattalin arzikin jama'a na wannan yanki da kuma kasashen wannan ƙasa a wancan lokaci da ya gabata.
To shekaru nawa aka yi ana gina wannan ganuwar? Duk da ike ka ce ganuwoyin daban-daban ne aka haɗa su.
Eh, daban-daban ne. Akwai labarin da yake wanda ba matabbaci ba. Ya nuni da cewa waɗanda aka gina daga ƙarni na 5 zuwa ƙarni na 8 kafin haihuwar Annabi Isa, na waɗannan wato yankuna masarautu an ɗauki tsawon lokaci ana gina su. Akwai tarihin da ya nuna na archaeological findings, ma'ana wato masana tarihi na haƙe-haƙen kayan tarihi a cikin ƙasa sun ba da tabbacin cewa an ɗauki fiye da shekara 100 ana gina waɗannan ganuwoyi na sassa daban-daban na waɗannan garuruwa da na ambata maka. Sannan da lokacin da shi sarki Zen ya kame waɗannan yankuna, to an rusa wani bangare daga waɗannan wannan ganuwa, sannan kuma aka gina sabuwa wanda ta haɗe su gaba ɗaya, wanda shi ma aka ce ya ɗauki wurin fiye da shekara 70 ana gina ta. Wanda kuma suka zo suka dasa hasumiyoyi wanda mutane suke zama a cikinsu don hangen mutane na nesa da suke tawowa garin Sin kafin su ƙara su wannan garin.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Turo da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Katuka Hassan da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalbasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To gaishe ka Ibrahim, to a gurguje ga labari a takaice.
Wani mai magana da yan kungiyar 'yan tawayen ƙasar Syria ta Syrian Democratic Forces ya ce jiya Juma'a kungiyarsa ta kwace birnin Manbij daga hannun 'yan kungiyar ISIS. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce wani jirgin saman yaƙi ya kashe wani sanannen shugaban kungiyar ISIS mai suna Hafiz Saeed Khan a ƙasar Afghanistan. Yanzu haka jami'an ƙasar Thailand suna can suna bidar waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda 11.
To da haka muka zo ƙarshen shirin wannan lokaci, sai da dare mu dawo muku da wani sabon shirya madadin duka manan sashen Hausa Murya Amurka. Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana, sai an jima.